أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الهدي بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وامتهانه العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنالك دعا زكريا وربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. امرنا يا الله تبارك وتعالى بوديا ya sake kawo wannan rana ta Laraba 5 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 6 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ubangiji tabaraka wataala yana faɗi a muna cikin suratu Ali Imran, za mu tashi akan aya ta 38 akan kissar Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam, wanda ajiya mun fara bayani akan abun da ya shafi Annabi Zakariya, wanda shine wanda ya fara ko kuma shine wanda ya reni sayyada Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salatu wassalam, domin lokacin da aka haifi ita sayyada Maryam mahaifin wato kakanta ya rasu, ko kuma wato mijin kakan Annabi Isa ya rasu shine Imrana. Tsohara ka ita Hannatu da ta haifi nana Maryam, sai ya zamanto an kai ta reno wajen Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam. Da Annabi Zakariya yana auren ƴar uwar Hannatu, ma ita wato mahaifiyar Annabi ko kuma matar Annabi Zakariya, wanda irinta Isha, tana aure wato ƴar uwa ce ta Hannatu mahaifiyar Annabi Isa, ya da ƴan wace. Saboda haka Annabi Zakariya, kamar yadda muka faɗa, ce shi ya rene ta, kuma kafin ya rene ta sai da aka yi ƙuri'a, saboda kowa yana so ya rene ta. To da ya zama kowa yana so ya rene ta, tunda babba ce ƴar gidan manya, sai suka ce to in haka ne ƙuri'a za a yi, wanda ya ci ƙuri'a shi zai rene ta. Saboda haka aka ja kai ƙuri'a kamar yadda Allah zai karanta mana a nan gaba, zalika minan bayar ghaibi biya yi ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamu ayyu yakfuru maryam wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun. Saboda haka aka yi ƙuri'a, bayan an yi ƙuri'a kuma Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam sai ya zama shi ya ci wannan ƙuri'a, ya zama shi zai reni sayyada Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To da ya karbe ta, kamar yadda muka karanta a karatun mu na jiya, da ya karbe ta ya je sai ya ajiye ta a masallaci, ya mata ɗaki amma kamar a gidan sama, sai ya zama ba a iya hawa, dole sai da matakala, kuma babu mai shiga wajen sai shi kadai. Amma abun mamaki, idan ya shiga ya kai mata abinci, sai ya tarar da wani abincin da shi ba shi ya kawo ba, kuma abincin ma sai ya tarar da abun mamaki ne, abincin da ba lokacinsa ba, sai ya samu abincin a lokacin. sai ya samu abincin da ba a samun sa a damuna a lokacin damuna, sai ya samu abincin da ba a samun sa a lokacin rani a lokacin rani a lokacin damuna, sai ya zamanto yana ganin abun mamaki har ma yake tambayanta, ya Maryamu anna laki hadha, Maryam ai nake kike samu irin wannan abincin, domin shi ya sai shi kadai yake kawo mata abinci, amma yaya akai nake ganin wani abincin da ba ni na kawo ba tunda wajen ma rufe yake, ai na kike samun wannan abincin, qalat huwa min indillah, tace wannan abincin daga Allah ne, kaga anan kamar da muka fadi jiya ita siddiqiya ce domin babu annabi ya mace, amma jibril yana kawo mata abinci saboda matsayin ta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala, ita na nan Maryam Allah kara mata yadda, kuma yana cikin darajarta duk qur'ani, duk matan da suke da daraja a duniya ba matan da aka kira sunanta a qur'ani sai sayyida Maryam, duk mata kaga da sayyida Khadija ita ce mahaifiyar sayyida Fatimatu Zahra, sayyida Fatimatu Zahra ita ce shugaban matan duniya gaba ɗaya da lahira ko to duk ba sunan su sai sunan nana Maryam ita kadai saboda matsayin ta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala, saboda haka sai ya tambaye ta anna laki hadha, ai na kike samu wannan abinci, qalat huwa min indillah, sai ta ce ai daga wajen Allah ne, sai ya take cewa inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi, Allah yana azurta bawa, Allah yana azurta wanda ya so bighairi hisabi ba tare da lissafi ba, kaga Allah ya kawo mata abinci ya nuna cewa zai iya azurta ta ko ba kowa kenan, yanzu kenan ko annabi Zakariya ya kawo abinci ko kare ya kawo abinci an hutar da shi ko, tunda in ya zo ma zai tarar da abinci, shine ma'ana inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi, Allah zai azurta mutum yadda ya so ba tare da lissafi ba, abincin ma sai aka nuna mar abun mamaki cewa abincin ma ba irin wanda ake zato za a samu ake samu a lokacin ba, saboda Allah ya nuna ikonsa da kuma iyawarsa, to da annabi Zakariya ya ga haka ya kawo abinci ya tarar da abinci kuma tace daga Allah ne, shi ko ya san waye Allah, ya san Allah zai yi mafi da haka, domin wani ne zai fara tunani yaya akai Allah ya kawo miki ba dalili, tunda ba annabi ya bace balle ya ce an kawo mata waye, zai iya tuhuma ya ce Allah ya kawo miki abinci ba dalili ke ba annabi ya ba balle ya ce an zo miki da waye daga wajen Allah, to amma da yake ya san Allah sai ya ce Allah zai yi fiye da haka ma, shi annabi Zakariya alaihi salatu wassalam shine sai da ya ga wannan abun mamaki, a lokacin kuma ya riga ya tsufa domin har ya kai matsayin da girmansa ya kai baya iya hawa matakalan da zai kai mata abinci, da ya kai wannan lokacin ma yake cewa to yana tambayan su sauran a jama'a waɗanda suke manya, yake cewa to yanzu ƙarfi na ya ƙare, lura da Maryam ba zai yi ba, wa zai iya ɗorawa, to a lokacin da ya tambaya a lokacin kuma ana cikin tsanani na rayuwa, kowa yana fama da kansa kamar irin halin da muke ciki a yau, Allah kawo mana ɗauki, sai kowa ya ki da ana ta ƙoƙarin waye zai lura da ita, har sai da aka yi ƙuri'a yanzu kuma ana neman waye zai lura da ita, kowa ya noke, to akwai wani wato wanda ake kiransa Yusuf ibn Yaqub, to sai ya zo ya ce to zai rene ta, a nan ma da aka kasa samu wanda zai rene ta, aka ce to a sake yin ƙuri'a, wanda duk ƙuri'an ta faɗa kansa dolensa ya rene ta kawai, to da aka yi wannan ƙuri'a to sai aka samu ƙuri'a ta fito, wani wani kiransa Yusuf ibn Yaqub amma ba annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ba, to da ya karɓe ta yana cikin wani hali a lokacin na matsin rayuwa, sai ta ga ita na nan Maryam, sai ta ga hankalinsa ya tashi, ta ce karka damu me ya dame ka, sai ya ce wallahi gashi ni ne Allah ya bawa renonki amma ba yadda raki, ta ce karka damu inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi, Allah yana azurta bawa ta inda ya zo ba tare da lissafi ba, haka ko aka idan ya nemo abinci ko min gangantansa sai Allah ya shigo da albarka cikin abincin, gidansa su ci abincin, ita ma na Maryam ta ci abincin, duk wanda yake da alaka da ke ci abincin, daga nan ya tabbatar albarka ya shigo cikin lamarin, to annabi Zakariya alaihi salatu wassalam a lokacin da wannan abu ya faru yana da shekaru masu yawa, ya tsufa, to da ya fahimci cewa ana iya samun abincin rani a damuna, ana iya samun na damuna a lokacin rani, ya ce to Allahn da yake da wannan iko zai iya bani aihuwa a wannan shekaru nawa, domin a lokacin yana da shekara yana da shekara 120 kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗi matarsa tana da shekara 98 ka san bisa al'ada wannan ba za su haihu ba amma da ya lura da irin wannan ikon Allah yace to fa Allah zai iya bani haihuwa to shine Qur'ani yake ga mana anan hunalika da zakariya rabbuhu anan ne da annabi zakariya ya ga haka sai ya roki Allah lamma da kalal mihraba fil layli lis salati fi jawfil layli da ya shigo masallaci zai yi ibada yadda ya saba cikin dare to sai ya roki Allah hunalika da zakariya rabbuhu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace ya ubangiji ina roƙonka habli ka bani zurriyatan zuriya tayyibatan wacce take mai albarka milla dunka daga wajenka ya Allah domin innaka kai Allah sami'ud du'a mai jin addu'a ne ya Allah to da ya roki Allah anan zamu ga shi annabi zakariya alaihi salatu wassalam sunansa ya zo sau bakwai a cikin alqur'ani a cikin waɗannan sunaye nasa gaba daya zaka ga anan sunansa ya zo sau uku a cikin suratu ali imran sannan sunansa nan inda muka karanta a karatunmu na biya cewa wa zai rene sai aka ce wa kafala ha zakariya kullama da khala alaiha zakariya wa mihraba wajar inda harifkan an samu biyu kenan sai ya kira na uku anan hunalika a da zakariya wa rabbuhu kira na uku kenan sai can cikin suratul maida nan kuma inda Allah tabaraka wataala yake fadin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin sai kuma cikin suratul maryam inda Allah tabaraka wataala yake kissanta mana ka ha ya ayn sad zikru rahmat rabbika abdahu zakariya nada rabbahu nidaan khafiyyan har zuwa inda ya kira shi ya zakariya inna nubashiruka bi gulabi ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl sabiyya saboda an kira annabi zakariya sau bakwai a cikin alqur'ani Allah kara masa yadda ya bamu albarkar su to anan annabi zakariya ya roki Allah idan muka koma cikin suratul anbiya zamu ga Allah yana kara jaddada mana wannan roƙon da annabi zakariya yayi wa zakariya inna za rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin ya roki Allah wa zakariya inna za rabbahu rabbi la tadharni fardan Allah kar ka barni ni daya domin ya tsufa shekara 120 yana roƙon Allah saboda kyakkyawan zato a wurin Allah rabbi la tadharni fardan Allah kar ka barni ni daya in rayu ni daya in koma ni daya ban haihu ba wa anta khairul warisi Allah kai ne mafificin mai bada gado kai ne mafificin mai gado Allah ka bani wanda zai zamanto ni ma na aiki da in gaishe da ido na ya Allah Allah sai ya amsa kawai fastajabna lahu inji Allah Allah ce take sai muka amsa masa wa habna lahu yahya Allah ce sai muka bashi annabi yahya wa aslahna lahu zawja muka kuma inganta masa matarsa ma'ana ta samu aihuwa irin dan da take so ma'ana wa aslahna lahu zawja matarsa ana kiranta Isha bintu Qafuza ita ma ce karanta 98 a lokacin amma kuma tayi ciki ta haihu Allah ya ce to muka bashi haihuwa muka inganta masa matar ta zamanto wacce take iya daukan ciki sannan a can cikin suratu Maryam annabi Zakariya ya saki addu'a yake cewa ka ha ya ayn sad zikru rahmat rabbika wa zakariya izna da rabbahu nidaan khafiyyan ya roki Allah aboye yana tawadu'i yana dangan da kai yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah annabin Allah izna da rabbahu nidaan khafiyyan qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya Allah ga hurhura ta mamaye ni Allah ga girma ya kama Allah ga tsufa ya riga ya shigo amma duk da haka Allah ban fashi na tsammani a wurin ka ba haka annabi Zakariya ya faɗa wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya Allah ban zama mai ɗebe tsammani daga samun biyan bukata a wurin ka ba ya Allah wa inni khiftu al-mawali min wara'i Allah yana jin tsoron abin da zai biyo baya magadan babu ba wanda na haifa ya Allah wa kanat imra'ati aqiran ga matata bakarara ce ba ta haihuwa to da ya roki Allah sai Allah ya amsa ya ce ya Zakariya inna nubashiruka bi gulabi Zakariya mun amsa ma addu'anka muna ma albishir ma ga sunan dan sunansa Yahya inna nubashiruka bi gulabi ismuhu Yahya lam naj'allahu min qabl sabiyyan ba mu taba kiran wani ma da suna Yahya ba akan sa aka fara Yahya sai annabi ya haya din alaihi salatu wassalam akan sa aka fara ya haya Allah ya bawa annabi zakariya ai huwan da annabi ya haya hadda sunansa sai da Allah ya kira qur'ani inna rubashir bilamin ismuhu ya haya lam naqallahu min qabl samiyya har ma yake mamaki amma mamakin na jin dadi ne kamar mutumin da bai tsammani ne zai je maka cewa ne an ba ku jiran maka ni din ne zan je maka ya san fa zai je din wai yanzu tuhuma yake yi ko kuma jin dadi ne da mamaki to abinda annabi zakariya yake ne a Allah ni din ne zan haru anna yakunu li gulamu wa kana kimra'ati aqiran wa qarbarat min al-kibari utiya Allah ta haihuwa ga ni na zufa ga matata bakarara ba ta haihuwa ya Allah sai ina da zai zo kana kazalika kana rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a yace haka Allah ya zo ai kai ma da ba komai bane Allah ya kawo ka to haka Allah zai kawo annabi haya Allah ya amsa man addu'a to anan shine annabi ya haya annabi zakariya yake godewa Allah bayan ya roki Allah Allah ya amsa can cikin suratul anbiya inda ubangiji tabaaraka ta'ala yake fadi cewa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina da ya roki Allah yake kada Allah ya bar shi shi kadai ya zama babu wanda zai gaji bayan sa Allah ya amsa addu'a ita wannan addu'a ta rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin duk wanda yake yawaita ta ba wai magana haihuwa kadai ba duk abun da yake tara wa jama'a idan mutum yana karantawa gurgurun iyawansa Allah zai tara mar jama'a ko mai neman jama'a a kasuwa ko mai neman jama'a a makaranta ko mai neman jama'a a siyasa ko mai neman jama'a a wani abu na neman jama'a in dai kana karanta rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina to sai ka gaji da jama'a in dai kana karantawa musamman 111 bayan sallar asuba dan manzo Allah muka bayar da wannan sallallahu alaihi wasallam fara ga annabi yahaya Allah ya bashi annabi zakariya Allah ya masa albishir cewa to tunda ka roki Allah kuma ya roki Allah ka ji wani irin addu'a da yayi walika da zakariya wa rabbahu annabi zakariya ya roki ubangijinsa yace rabbi habli min ladunka sai yace zurriyatan tayyiba Allah yana so ka bani haihuwa amma yana so ka bani zurriya tayyiba wato da nagari cewa da nagari din nan zamu ga duk annabawan Allah inda su roki Allah suna roƙon da na kirki ba kai aihuwan ake babu haka disabi ba duk sanda za su roki Allah haihuwa sai su roki da na kirki saboda da in bai zama na kirki ba aihuwansa bai yi amfani ba kuma shi yasa dan a nuna mana muhimmancin iyaya na kirki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana yake cewa idan mutum ya mutu duk ayyukansa za su yake sai guda uku idan mata ibnu adama in qaba amalu illa min thalathin idan dan adam ya mutu duk aikinsa zai yake sai kwaya uku na farko sadaqatun jariya sadaka wacce take gudana masallaci ya gina ana sallah a ciki rijiya ya gina ana ibar ruwa a cikinta alayi halin da wani abun da jama'a suke amfana da to idan mutum yayi wannan bayan ransa idan an yi amfani da abun Allah zai rubuta masa lada sarakatun jariya aw ilmi yuntafa bihi ko kuma ilmi da ya karantar da al'umman annabi ake ta amfani da ilmin to nan ma ilmin zai mishi za ana bashi lada duk sanda aka yi karatu taliban su suke wannan karatu to Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi wannan lada na ilmi sai na uku annabi ya ce aw waladin salihin yaqulu ko kuma ranar kirki mai mar addu'a bai ce da kawai ya shiru ba saboda akwai yayin da za su zo su manta ma da iyayen aifansu suka yi sai ya ce awwaladin salihin yanzu misali halin da muke ciki a yanzu za ka ga wani tun yana raye yayin da ya haifa ba su amfanansa idan gona yake zuwa ba za su je mar gona ba idan ibo ruwa yake ba za su ibo mar ruwa ba idan ice yake yi ba za su yi mar ice ba duk wani aikin wahala tun kafin a haife su da yake yi ƙarshenta ya haife su ba sa yi ana samu ko ba a samu dala yanzu wannan dan mai amfanin sa dan ka kamka ai bai shi in an je lahira ma wani abu ne koyi amfani ka tuma duniya to nawa ne yanzu suke aihuwan yayin da ba sa musu amfani to dan da bai ma amfani lokacin da kake raye ba yaushe kake tsammanin zaka mutu ma addu'a kana da rai yana ganin idan kamar bai san kana nan ba yau kuma ka fadi ka mutu an gunne ka ina zai ma addu'a saboda wajibi ne mutum ya roki Allah yaya na kirki bayan ka haifi yayan kuma kai ta musu addu'a Allah musu albarka amma yanzu muna gani yadda abu ya zama haihuwar ma sai ya zama to yanda ka san competition na haihuwar yaya kuma duk sanda za ku haifi yaya ba za ka iya lura da su ba rashin haihuwar su ya fi amfani ba wani magana wai a yahudanci ne a ce a rage haihuwa ba wani yahudanci musulunci idan muka dubi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi shine abun koyin mu ko yayan manzon Allah nawa ne nawa ne bakwai ayan sa bakwai ne kana tsamman ba karatu bane a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure sayyida Khadija shekaran su 25 yana tare da ita amma ya yi shi da suka aihu wani yanzu tsakanin sa da matar da ya aura shekara 25 suna da yaya kai 10 kuma haka zai karo aure karshen ta a gidan haya yake kuma sai ka taba shi ce ma Allah haka kawai kai wasa da yaya ka aiho su zamanto annoba a cikin mutane ba su amfane ka ba balle su amfani wani Allah ya kiyaye bayan ma ba su amfane ka ba waɗansu su zama fitina to me amfanin su au in dai ba za ka control yayan ka ba aiho su bai da amfani gara ka kyale tunda Allah ya bar su a can saboda haka aiho yaya na kirki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul waludar waduda fa inni mukasirun bikum al-umam yawmal qiyama annabi ya ce ku auri yaya mata ku auri waɗanda kuke so suke son ku ku hayayyafa ran alkiyama zan yi alfahari da ku waɗansu zai su dogara da wannan hadisin cewa ai ayi ta aihuwa kawai yanzu ko ɗanka ne ka haifi guda biyar uku suka zama na kirki biyu suka zama na banza dan Allah za ka yi alfahari da na banzan tambaya ka haifi yaya biyar uku su zama na kirki biyu su zama na banza duk duniya ana Allah wadarai da su za ka zo cikin mutane kai alfahari da su kai ma ba za ka yi alfahari da su ba sai annabi ne zai alfahari da yuyu ba za a yi ba da haƙƙi ne Allah ya tsora ma dole ka koya wa ɗanka abun nan halin kirki yanzu dai gashi annabawan Allah ne yanzu annabi Zakariya sanda yake wannan addu'a inji Abdullahi ibn Abbas shekaransa 120 wani ƙauli an ce shekaransa 58 yayi addu'a ba amsa mar ba sai bayan shekara 40 ala ayi halin da ya wuce shekarun aihuwa amma duk da ya san cewa a shekarun da suka rage mar zai yi wuya dan ya taso ya mar wani amfani tunda karfin sa ya riga ya kare tafiya ne kawai ya rage amma a haka yana cewa habli milladunka zurriyatan tayyibatan a wannan shekaru yana cewa Allah ba ni da amma na kirki nawa ne suke aihuwa dan Allah ba sa addu'a ma su kunna da farko wajen neman yaya kawai in an yi auren kawai dai an dauka aihu ne kawai kuma wajibi ne kai addu'a Allah ya baka yaya na kirki kuma dan Allah ya nuna mana cewa annabi Zakariya yana neman da na kirki ne saboda ibada ne annabi ya haishi ya fara rasuwa kafin annabi Zakariya duk da shekarun sa nan dan annabi ya riga shi kafin annabi Zakariya ya biyo bayan rasuwar sa haka akai to saboda haka wannan ana karantar da mu ne wajen yi wa yaya addu'a mu lura da yayan mu ba su tarbiya sannan mu tsaya da yi wa yayan mu addu'a idan mutum baya yi wa yayansa addu'a yanda ka watsar da su haka za su watsar da kai yadda ba ruwanka da sha'anin su su ma za su zamanto ba ruwansu da sha'anin ka ba ruwanka ba ruwansu da sha'anin ka da tun kana raye bai ma amfani ba in ka mutu zai manta ka zo ma yanzu ko addu'a da ake bayan an yi sallah a ce ayi wa mamata addu'a nawa ne suke tashi ba za su yi addu'a ba wani baban sa ya mutu tuntuni bai da ranar da yake wa baban sa addu'a bai da ranar da yake wa mahaifiyarsa addu'a kuma sun dade da mutuwa to me amfanin su a duniya a wajen su iyayen babu to saboda haka annabawa idan sun yi abu karantarwa ne qur'ani idan ya kawo mana abu karantarwa ne tunda annabi Zakariya yayi addu'a yace Allah ba ni da amma na gari to fa mu ma kalubale ne akan mu mu yi addu'a Allah ba mu yaya na gari kuma in kai abi yaya ka tsaya da yi wa yayanka addu'a da niyyar Allah ya shiryar da su amma yanzu da yawa zaka ga aihuwar ne kawai damuwar mu in kai mutum magana sai ya nuna mai fika sanin Allah ai Allah ne mai ciyarwa ai ba maganar ciyarwa ne damuwa ba ciyarwa baya layin damuwa Allah ne mai ciyarwa ba shine matsalan ba tarbiyyar yayan ita ce matsalar ai ka lura da yayan su zama mutane anan matsalar take ciyarwa ko ka ciyar ko karka ciyar Allah zai ciyar ana iya aihuwar yaro yau uwarsa ta mutu yau bayan sati uban sa ya mutu kuma ya rayu dan a nuna ma ciyarwan bai da alaka da wanda suka haife shi Allah ne mai ciyarwa amma ina matsalar take tarbiyyar yayan su zama mutane su zama mutanen kirki su zama masu amfani ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wajibi ne a lura da wannan kaga mutum yana da mata uku duk gidajen haya dan Allah wani Allah ya sani sanin Allah haya gida uku mata daya a can daya a can daya a can haya ƴaƴanka wadancan a can wadancan a can wadancan a can sai an taba kaga ce Allah shi Allah kawai sai inna la ya'muru bil fashai Allah baya umuri da albasha ba za ka watsar da ƴaƴa mutum ya fita tun asuba bai san inda ƴaƴansu suke ba sai dare zai dawo bai san inda suke yini ba bai san suna zuwa sallah ko ba sa zuwa ba bai san suna zuwa makaranta ko ba sa zuwa ba ba ruwansa shi ne ya haife su kawai in sun zama masu amfani in yayi sa'a su amfane shi in bai yi sa'a ba su zama masu amfani su ki amfanansa saboda wata kila bai ba su wata gudummawa a rayuwarsu har su ka zama mutane ba saboda ba kowa ne zai taso zuciyarsa ta barshe ya taimaki uban ko koda uban yana raye in bai taimake shi ba shi uban ba kowa yake da wannan imanin ba to saboda haka ya zama wajibi a rika yi wa yaya addu'a kuma a roki Allah ya bada nagari Allah ba mu yaya na kirki saboda haka annabi zakariya alaihi salatu wassalam yayi addu'a yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka ba mu yaya na kirki waladan salihan Allah ka ba mu da nagari annabi zakariya ne yake roko to da ya roki Allah wannan innaka sami'ud du'a sai annabi zakariya yace domin kai Allah mai karban addu'a ne saboda haka kuma Allah ya karbi addu'a Allah ya bashi aiwa kamar yadda zamu ji a ayan gaba insha Allah na'am
radar gul malaikatu afwaqaikum misallitu jirati an Allah ayubashiruka ya haye mutaddiqan bi kalimati min Allahi wa sayyidan wa asruran wa nabiyyan min as-salihin
faradatul malaikatu huwa qa'imun yusallitu al-mihrabi an Allah yubashiruka bi ayya musaddiqan bi kalimati Allah bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin bayan yayi addu'a dama ya ce Allah innaka sami'ud du'a Allah kai mai karbar roko ne saboda ga a ka'ida duk lokacin da zaka roki Allah ana so ka roki Allah da karfin gwiwar cewa Allah zai maka shi yanzu da ya roki Allah tun bai gama rokon bai ce domin kai mai karban addu'a ne ya Allah amma yanzu sau da yawa zaka zo kana addu'a kana cewa to na dai yi ka bari mu jira Allah Allah zaka jira saboda shakka in dai zaka yi addu'a kana tunanin an karba ko ba karba ba Allah zai bar ma addu'anka dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati manzon Allah ce ku roki Allah kuna da karfin gwiwan kawai Allah ya karba kar ka tsaya shakkan addu'a in ka roka kawai ka barwa Allah kar ka kuskura ka rika tunanin an karba ko ba karba ba an karba kai tsaye kunu asabi da ku da ka roka Allah ya bayar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal manzo Allah ya ce Allah yana karban addu'an da yanku muddin bai gaggawa ba sabai suka ce ya rasulullahi menene gaggawa manzo Allah ya ce mutu ya rinka cewa qad out falam yustajab li na roki Allah na roki Allah shiru to wannan shine gaggawa yanzu ga annabi zakariya yayi addu'a shekara 40 Allah ya karbi addu'a amma yana rufe bakinsa yace innaka sami'ud du'a Allah in an roka kai me ji ne Allah na roke ka yana yi ko sai Allah ya kawo biyan bukata fanadatul malaikatu sai malaika ya kira shi anan ana nufin malaika jibrilu ne alaihi salatu wassalam domin al malaikatu jam'i ne na malaika to amma shi jibrilu da yake shine sayyidul malaikati shine shugaban malaiku sai aka ce fanadatul malaikatu sai malaiku suka kira shi amma jibrilu ne shi kada ya kira shi lokacin da ya kira shi duk da wadansu daga cikin qurra'u suna karantawa kamar irin misali da Hamza da Kisai da Khalaf suna karantawa da fanada hul malaikatu ba tare da ta'ut ta'nisi ba saboda haka sai malaika ya kira shi da ya kira shi sai ya ce masa huwa qa'imun amma ba lokacin da ya kira shi huwa qa'imun yana tsaye yusalli fil mihrabi yana sallah a cikin masallaci domin al mihrab anan malamai sun fassara sun ce masallaci shine ma'anan al mihrab kamar yadda Qur'ani yake gamar istisahurul mihrab yana da yana sallah cikin masallaci fil masjidi kawai sai malaika jibrilu ya kira shi yace masa anna Allah yubashiruka bi yahya Allah yana ma albishir da da mai suna yahya daga Allah kenan Allah ya ma albishir da suna da mai suna yahya kuma wannan yahya din musaddiqan mai gaskatawa ne bi kalimatin min Allah wato yana gaskata kalma daga Allah anan kalimatun minallahi ana nufin annabi Isa ne alaihi salatu wassalam domin an riga aihuwan annabi Isa annabi Yahaya kafin annabi Isa tsakanin wata shida ne an aifi annabi Yahaya da wata shida aka aifi annabi Isa bayan nan to sai Allah ya ce wa annabi Zakariya alaihi salatu wassalam anna la yubashiruka bi Yahaya Allah yana ma arbishin da dame suna Yahaya kuma musaddiqan bi kalimatin min Allah shi wannan Yahaya din yana gaskata kalmar Allah ma'ana kalmar Allah shine annabi Isa domin Allah yayi shi ne da kun fayku inna matala Isa inda laika matali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayku kamar yadda zamu samu a ayar gaba saboda haka annabi Yahaya mai gaskata kalmar Allah ne shine annabi Isa sannan wa sayyidan kuma shugaba ne jagora wa hasuran kuma tsararre ne daga dukkan wani abu na laifi mamnu'an minan nisa'i shi baya kusantar mata amma la ajaza walakin mana nafsuhu ba wai dan bai da lafiya bane a ya hana kansa shine ma'anar wa hasuran sannan wa nabiyyan sannan annabi ne minan salihin daga cikin salihan bayin Allah tabaraka wa ta'ala to anan sai aka masa wannan albishir annabi ya alayhi salatu wa salam kamar yadda muka faɗa an aife shi da wata shida sannan aka aifi annabi Isa mun sani kuma dama da annabi Isa da annabi Yahaya ƴaƴan ummomi ne ƴaƴan ya da kanwali shi yasa koda lokacin da manzo Allah ya yi mi'raji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzo Allah ya wuce sama ta daya ya samu annabi Adam alaihi salatu wassalam da annabi ya je sama ta biyu sai ya tarar da annabi Yahaya da annabi Isa a tare a sama ta biyu lokacin da manzo Allah ya yi mi'raji sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka yayi imani da annabi Isa tun ba aiki annabi Isa ba saboda haka da yayi imani da shi bayan an haife shi shi kuma mun sani cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da aka haife shi kamar yadda muka faɗa mahaifinsa Imran ya riga ya koma ga Allah dama baya rayi ma'ana mahaifin mahaifiyarsa baya duniya to saboda haka annabi Isa annabi Yahaya sai yayi imani da annabi Isa alaihi salatu wassalam a matsayinsa na babban manzo wanda Allah ya bada albishir Allah ne masa albishir din kuma abun da yasa ake kiransa da Yahaya kamar da malaman tafsiri suke fadi cewa ai an kira shi da suna Yahaya ne saboda Allah ya raya wato mahaifar mahaifiyarsa wanda an cire tsammanin aiwa saboda haka sai Allah ya fitta shi a wannan mahaifa aka haife shi a wannan mahaifar da ta mutu domin a kaida idan mahaifa ta kai shekara 90 ta mutu ba ta saki aiki amma saboda Allah ya nuna ikonsa sai ya raya mahaifar mahaifiyar annabi Yahaya wanda ake kiranta Isha Allah ya mata baiwa da samun ciki tai ciki kuma ta aifi annabi Yahaya shi yasa aka kira shi da Yahaya inji wannan suratul malaikai saboda haka kuma ya zama yayi imani da annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda kalma ce ta Allah wa sayyidan kuma sai ya zama to shugaba shi annabi Yahaya wa hasuran tararre min as-sa'a wa nabiyyan kuma ya zama babban annabi min as-salihin daga cikin salihan bayi anan zamu ga cewa shi annabi Yahaya alaihi salatu wassalam bayan Allah ya masa wannan baiwa da Allah ya haifi da Allah ya sa ya fito bayan an haife shi sai ya zama to shi ya rayu a lokacin yana karamin shekaru amma kuma ya karbi annabta kamar da Qur'ani ya ga mana cikin suratul Maryam cewa ubangiji ya gaya masa cewa ya Yahaya kudul kitaba bil quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya ko cewa mun bashi annabta tun yana yaro domin da annabi Isa da annabi Yahaya alaihi assalam an ba su annabta sun suna da shekara 30 saboda shi annabi Yahaya an kashe shi tun bai kai shekara 40 ba shi kuma annabi Isa an dauke shi an yi sama da shi tun bai kai shekara 40 ba saboda ka annabawa ne tun a wancan lokaci zaka ga Qur'ani ya tabbatar mana cewa sun zama manzannin Allah ne tun a kananan shekarun su a cikin suratul Maryam duka za a kawo mana kissa nan inda Allah yake faɗi cewa ya Yahaya kudul kitaba bil quwwa wa atainahu al-hukma ay ar-risala wa atainahu al-hukma sabiyyan mun ba shi annabta tun yana yaro sannan zaka ga annabi Isa kuma da kansa yana faɗi yake cewa ni Allah yayi ni a waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ushayyan ko dalika Isa ibn Maryam qawlul haqqi alladhi fihi yamtaru ana yake tabbatarwa shi manzon Allah ne inda yake to inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyan ni bawan Allah ne kuma Allah yayi ni annabi kaga tun yana jinjiri yake magana dan wannan magana da annabi Isa yayi tun yana jinjiri yayi ta saboda ga su sun samu annabta sun suna yara ba su kai shekaru 40 kamar da aka aka saba ba wa sauran annabawa ba saboda ka ya zama to sayyida kuma ya zama shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi a hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar cewa manzon Allah ya ce ma min ahadi yalqa Allah azza wa jalla yace babu wani mutum wanda zai haɗu da Allah tabaaraka wa ta'ala illa wa qad hamma bi khadi'atin aw amilahu illa yahya ibn zakariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk hadisi babu wanda a cikin mutane kenan babu wani wanda ya haɗu da Allah ba tare da ya taba tunanin yin laifi ko kuma yayi laifi ba sai annabi yahya dan annabi zakariya da sauran annabawa kenan gaba daya amma kowa he yayi laifi ko kuma yayi niyan yin laifi to ma'anan wa sayyidan wa hasuran Allah ya sa shi ya zama shugaba wa hasuran sannan ya zama to kiyaye wa nabiyyan minas salihin kuma ya zama to annabi kuma minas salihin daga cikin salihan bayi dukkan annabawan Allah tabaaraka wa ta'ala ubangiji tabaaraka wa ta'ala yakan sifanta su da salihantaka anan an ce wa nabiyyan minas salihin idan muka dubi kissocin annabawa da yazo cikin suratul anbiya duk lokacin da Allah ya magana akan annabawa zaka ji ya ce salihin salihan bayi ne misali zaka ji ubangiji tabaaraka ta'ala yana fadi cewa wa isma'ila wal yasa wa zarkif kullu minas salihin a kullu minas sabirin wa arkallahu fi rahmatina innahu minas salihin suna cikin salihan bayi zaka ji annabi yusuf alayhi salatu wassalam da kansa yana roƙon Allah yana cewa rabbi qad atitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin da nuna ma matsayi na salaha wani matsayi ne mai girma a cikin tafiya ta Allah tabaaraka wa ta'ala kaji ubangiji yana fadi cikin zirin waɗanda suke mutanen kirki wanda ake nema mutum ya samu kansa a cikin su ubangiji yana cewa man yudi Allah wa rasula wa walai kama alladina anama Allah alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i daga ya ce was salihin da salihan bayi to Allah samu a cikin salihan bayi saboda ke cewa nabiyyan da annabi wa Allah ya mira shi annabi minas salihina daga cikin salihan bayi na'am
qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qala qad kana shibaru wa mar'ati aqir qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha
qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru wa mar'ati aqir qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha annabi ya hayari har yanzu cikin mamaki da jin dadi yake cewa qala rabbi yace ya ubangiji na anna yakunu li gulamu ubangiji ni ne zan yi da ta ina zan yi da ya Allah amma ba wai yana inkari bane a yana jin dadi ne yana mamaki ni din ne zan yi da alhamdulillah Allah da ta ina zai zo yanzu anna yakunu li gulamu kuma wa kad balagani al-kibaru alhali shekaru sun riga sun ci mun yanzu yana da shekara kusan 100 da wani abu kuma wa mar'ati aqir wato ai balagtu nihayata sinni 120 sana yana cewa Allah ini da na kai shekara 120 sai ina zan samu da yana mamaki ba yana shakka bane wato mamaki irin ikon Allah ka san ko da wasu muna faɗa ikon Allah ba mamaki yake ba fa ana jinjinawa Allah ikon Allah to yana mamaki amma na jinjinawa Allah tabaaraka wa ta'ala yace ana kunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru Allah ina zan samu da alhari shekaru sun cin mun sannan wa mar'ati aqir matata kuma bakarara ce ba ta aihuwa ya Allah ta riga ta kai shekara 98 a lokacin ubangiji sai ya amsa qala ubangiji sai ya ce kadhalika kamar haka lamari yake Allah kadhalika yaf'alu Allahu ma yasha kamar haka Allah yake aikata yadda yaso ya bada aihuwa lokacin da yaso ya bada yadda yaso ya bayar a lokacin da yaso kuma in zai bayar ba sai yayi shawara da kowa ba yanzu anan a ka'ida bashariyar idan muka duba shekarun sun wuce shekarun aihuwa amma dan Allah ya nuna maka cewa mai iko ne sai bashi aihuwa din yace zan iya yin haka kadhalika yaf'alu Allahu ma yasha kamar haka Allah yake yin yadda yaso babu abun da yake gaji da Allah tabaaraka wa ta'ala so waɗannan ayoyi suna ƙara jawo hankalin mu wajen ƙara tsayawa kwarai da gaske wajen neman abu wajen Allah tabaaraka wa ta'ala duk lokacin da kaga abu ya kwace ma Allah bai shirya ma baka bane in ku Allah ya shirya zai baka babu wanda zai tare babu wanda zai hada yanzu dai in muka dauki wannan cewa mutum ya shekara 120 sannan mata ta yi shekara 99 da 8 abunda ake kira sha'awa ma dai babu shi ya kare ballantana kuma mahaifar da za ta iya daukan haihuwa amma dan Allah ya nuna mana iko da iyawarsa da isansa tabaraka wataala ya bada aihuwa iya wannan matsayi na wannan shekaru kuma aka aihu din to wannan Allah ya nuna mana ikon sa ne mu tsaya kwarai da gaske wajen roƙon Allah a cikin al'amuran kar mu yi ƙasa a guiwa mu roƙi Allah kuma muna da ƙarfin guiwa sannan kamar yadda muka faɗi a baya iyaye kar su yi wasa wajen yi wa ƴaƴansu addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yake cewa da'awatul walidi li waladihi yace ka misli da'awatil anbiya'i li ummatihim aw kama qala alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'an iyaye akan yaya kamar addu'an annabawa ne akan al'ummarsu ka san su annabawa da sun roki Allah yake yi ko to duk wani mahaifi ko mahaifiya da suke yi wa da addu'a to addu'an ba za ta fadi banza ba sai an ga addu'a shi yasa ake so koyaushe iyaye su saba yi wa ƴaƴansu addu'a na alheri ya zama bakinka kullum kana yi wa ƴaƴanka addu'a na alheri saboda idan da yayi kyau kai zai fara yi wa kyau idan yayi muni Allah ya kiyaye kai zai fara yi wa muni saboda haka ko a kuskure ba a so ana fadan muguwar magana akan yaya yanzu dai anan kadai yayi shemu yadda annabi zakariya yayi ta roƙon Allah da na kirki sannan jiya mun karanta cewa nana hannatu mahaifiyar nana maryam a cikin addu'o'in da take yi da take inni nazartu laka ma fi wadni muharraran fatakabbal minni innaka anta samiul alim tana roƙon Allah cewa Allah ya bata da kuma in ta ba in Allah ya bata dan ma za ta kai shi masallaci ai duniya man na kirki ne to iyaye ana buƙatar a kowane lokaci ya zamanto tsakaninka da ƴaƴanka addu'a alheri saboda yau yanzu za ka mun shiga wani matsayi kaga mutum a gidansa ko shi yayi ko matarsa ta yi kaji uwa ta ce kai kam Allah tsine maka dan da ta haifa fa wayaranta ya baci Allah tsine maka ko kuma dan iska ba ko ba ai ana yi ko kuma shegen yaron nan ita ta haife shi ba to duk wanda yake sakin baki akan ƴaƴansa ko uwa ko uba ya shirya duk abin da yake faɗa sai ya ganshi sai dai Allah ya tukar ta mar bakin ciki ya mutu kafin nan amma muddin bai mutu ba zuwa lokacin sai ya ga abin da yake faɗa inda yana ce mar dan iska musamman ma uwa inda tana budan baki tana cewa danta dan iska in ko bata yi sa'a ba sai ya zama dan iska za ta gani saboda ga madadin na iska kici Allah masa albarka man Allah ya shiryar Allah ya albarka Allah ya shiryar idan ana fadan Allah ya albarka Allah yana karba ko da wasa ne an ba mu hikaya ko a cikin riyadus salihin hadisin ya zo ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisan juraidu saboda an nuna mana addu'ar iyaye muhimmancin addu'ar iyaye yana sallah yana ibada a bayan gari yayi ɗakin sa musamman saboda kar a dabe shi yana ibada wata rana mahaifiyarsa sai ta zo tana kiran sa ta kira shi daya bai amsa ba ta kira shi na biyu bai amsa ba ta kira shi na uku ashe yana sallah ne har ma a cikin sallar a zuciya sai yake cewa to ya ubangiji ga kiranka ga kiran uwa sai ya ci gaba da sallah da ta kira sau uku bai amsa ba sai ta ce yanzu juraifi ina kiranka baka amsa ba Allah wadaranka ta yi addu'a muguwar addu'a ko bata yi ba shikenan dan a nuna ma tasirin addu'ar iyaye akan yaya shikenan ana nan wata rana sai wani yayi laifi a sai wani makiyayi da wata mai zaman kanta suka biyo ɗakin sa da dare amma da shi makiyayin da ita mai zaman kanta tafiyar su daban-daban ne sai dare yayi ga hadari ga duhu suna neman mafaka dukansu mace ta samu ɗakin juraiju ta shiga shi ma makiyayi ya zo ya shiga shi kuma juraiju bai san ma sun shigo ba saboda ya shagala da Allah to da suka shiga ɗakin makiyayi sai ya ji motsin mutum ita ma sai ta ji motsin mutum sai ke ɗan ya shiga tsakanin su har suka yi abun banza tsakanin su sai ciki ya shiga shi kuma juraiju ya shagala da Allah kasan duk wanda ya shagala da Allah baya waiwaye baya jin abin da ake yi shi Allah ne kawai a tafiyarsa kigenan tai ciki bayan ciki ya girma aka ce ke baki da miji ayyana kika samu ciki da aka matsa mata sai ta ce a ɗakin nan aka mata ciki taje ta nuna ɗaki aka ce ashe dama ya dawo bayan gari saboda ibada ashe dan munafiki ya dawo ashe aikin banza da maki a ɗakin aka rusa ɗakin aka duddoke shi saboda addu'ar uwa bayan an gama abu ya dame shi sosai saboda bacin suna sai ya ce da Allah duk ran da ta aihu a gaya masa da ta haihu aka zo aka ce masa ta haihu sai ya zo ya samu jinjirin ya kira mutane ya ce to zan tambayi jinjirin nan waye ubansa ya fada ku ji ka duba karamarsa tsakaninsa da Allah ya kai wannan matsayi amma addu'ar uwa sai da ya fada kansa ya zo kan jinjiri ya ce to kai waye ubanka jinjiri sai ya magana domin yana cikin waɗanda suka yi magana suna jarirai yana cikin waɗanda suka yi magana suna jarirai da shi da irin su annabi Isa da irin su ashabul ukhdud ya zo ya ce kai jinjiri waye ubanka sai ya ce ubana wane wane ne yana waje kaza a daidai waje kaza yana kiwo aka je daidai wajen aka samu mutum yana kiwo aka ce me sunan kai faɗi sunansa aka je ya yi daidai da sunan da jinjirin ya faɗi saboda karamarsa ba aka ɗauko shi aka ce kai ya aka yi me ya haɗa ka da wannan haka masa ciki tayo ya ce ga abun da ya faru ga abun da ya faru a wannan ɗakin gashi ta karanta bayani dalla-dalla shi ya ce wallahi ya shagala da Allah bai san ma wani ya shigo cikin ɗakin ba saboda na Allah ne amma saboda kaga tasirin addu'an uwa sai da Allah ya jarrabe shi da wannan addu'an daga baya aka gane bai da laifi Allah ya yafe masa amma yau ka ji uwa da gangan kawai wani ɗan matsala ne ya faru ko ya kama wani abu ya ɗan kwabar ko ya zubar da wani abu ko ya yi fitsari inda ba a yi ko ya yi kashi kai ka yaro na ɗan iskan yaro ko ina ka samu sai ka yi kashi uwar da ta haife shi ba to lallai yana da kyau mai gida ya kuɓi iyalansa wajen mugun addu'a kan yaya don in sun lalace dukan ku ne suka lalacewa a koyi musu addu'an kirki muna fatan Allah ya sa a kiyaye aiwa yaya addu'a na alheri saboda waɗannan ayoyi suna nuna mana muhimmancin yin addu'a kuma a cikin ayoyin za mu ga cewa lokacin da annabi Zakariya ya yi addu'a da aka zo masa albishir ba wai an samu yana bacci ba ne fanadatuhul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi da ya roƙi Allah sai ya ci gaba da ibada da aka zo mara albishir sai aka samu yana ibada amma ni da kai yanzu in mu roƙi Allah sai mu ce mun yi yanzu bari a huta shi fa ya roƙi Allah duk da wannan shekara 120 fa amma yana tsaye yana ibada kuma ka ji wa huwa qa'imun qa'imun ba wai wa huwa qama ba qa'imun asiga na mubalaga yana tsaye yana ta ibada yana cikin ibadar sai ga albishir ya zo yana cikin sallah sai ga albishir wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna la yubashshiruka kawai sai aka ce masa ga albishir daga Allah tabaraka wa ta'ala an masa albishir na samun haihuwa saboda nan ana ƙara nuna mana jajircewan annabawan Allah wajen yawan ibadar Allah saboda mu yi kokari wajen addu'a ko mu yi kokari wajen ibada kar mu yi wasa da ibada muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana himma wajen ibada na'am Allahumma salli ala
قال قرر طبعا كثيرا وسنبه بالعشي والحجية
قال ربي تقل لي آية قال آية أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والإبكار النبي زكريا عليه الصلاة والسلام قال توبا جدينا قولي أما إنا سوء إنكار ثام النسوة قال ربي تقل لي آية يا أبا جدي إنا سوء قباني وتعلامة wanda zan ƙara samun nutsuwa ya ƙara tabbatar da cewa lalle zan samu haihuwa rabbi jalli ya aya ƙara ayatuka cewa alamar da zan baka Allah tu kalliman nasa kar kai wa kowa magana salasata ayyamin tsawon kwana uku illa ramzan sai don nuni kawai ka riga ishara duk abin da aka zo za a tambaye ka ka nuna kawai amma kar ka yi magana kar a ji bakin ka kwata-kwata kwana uku kar ka yi magana illa ramzan kawai nuni za ka riƙa yi sannan wazkur rabbaka amma kai ta ambaton ubangijinka wazkur rabbaka kaseeran a wannan kwana ukun ka ambaci ubangijinka da yawa kuma kai bil ashi wa sabbibi hamdi rabbika ko wa sabbibil ashi wal ibkar ka ambaci Allah mai yawa ambato Allah mai yawa safe da yamma sai malamai suka ce a wannan lokaci sai Allah ya nade harshen sa in zai magana magana ba za ta fito ba amma in zai zikirin Allah sai zikirin ya fito amma magana babu shine qur'ani yake ga ake kissa ta mana cikin suratul maryam din cewa da Allah ya masa albishir yace menene alama qala ayatu Allah tukallima an-nasa salasa layalin sabiyya kar kai magana tsawon kwana uku kuma a jere haka kuma akai fa kharaja ala qaumi min al-mirabi fa wahai ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya sai ya zamanto ba abinda yake yi banda ambaton Allah a kwana uku nan to anan ubangiji tabaraka ta'ala ya nuna mana cewa tunda Allah ya masa ni'ima ya bashi abinda baya tsammani yanzu me ya kamata yi ya gode wa Allah da ambaton Allah ya gode wa Allah da ambaton Allah to da yawa mun samu ni'ima wani ya samu ni'ima me bakai ya gode wa Allah da ambaton Allah ko koshi wannan domin ka ci abinci ka koshi ni'imar Allah ce sai mutum ya ce koshi ba zai yi nafila ba ba zai yi karatun qur'ani ba ba zai yi zikirin Allah ba ba zai yi salatin manzon Allah ba da ya ci ya koshi ko sai ya samu majalisa ai ta ihu ana musu ko ba ka ke yi ba to ba gode wa Allah ba yi yanzu anan Allah ya mana ishara tunda mun ba ni'ima kuma kana neman wata alama ambaton Allah na kwana uku zakai tare da cewa annabin Allah ne dama baya rabuwa da ambaton Allah amma dan a nuna mana muhimmancin ambaton Allah idan Allah ya ma ni'ima yace ka cigaba da ambaton Allah kwana uku a jere babu magana ko magana kar kai shine ubangiji tabaraka wataala ya faɗi anan yake cewa to alamar ka kar kai magana tsayin kwana uku wannan kuma shine dalilin da yasa ake yin halwa na kwana uku akwai abin da ake kiransa halwa wanda halwa din nan ya samu asali ne tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara halwa lokacin da ya fara karban wayi na zaman kogon nan na Najira inda ya fara karban wayi na Al-Qur'ani to shi yasa malamai sufaye suka tafi akan cewa wannan dalili da Allah ya ce wa Annabi Zakariya yayi kwana uku bai yi kowa magana ba shine dalili ne halwa na kwana uku dama ba a so ai halwa kasar kwana uku ana yin kwana uku kwana bakwai kwana 20 da dai kwana 40 to wannan shine asalin yin halwa wanda kuma mun sani dama halwa yana cikin musulunci musamman kuma ya fi kebanta wajen bayin Allah sufai saboda haka yayi kwana uku nan ba abun da yake banda ambaton Allah tabaraka wataala sannan har yanzu anan wannan aya tana ƙara nuna mana dalilin sufaye wanda idan mutum yana wani zikiri in an ba mar magana sai kaga baya magana sai dai ma ishara illa ramzan idan mutum yana nazari ba so yayi magana in ana yana wazifa ba so yayi magana in ana zikirin juma'a ba so yayi magana sau da yawa zaka ji wani yana cewa to sallah kake yi ne ba za ka yi magana ba a zikiri nake kuma ga dalili a qur'ani Allah ne ya ga annabin Allah ka ambaci Allah kar kai magana wazkur rabbaka ayyati wazkur rabbaka ko ara rabbi ta ali aya qala ayatu allah tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramza wazkur rabbaka kaseeran wa sabbi bil ashi wal ibkar ashe in kana lazimi ba kai magana ba ga dalili illa ramzan kai wa mutun ishara da hannu in kace zaka yi halwa me dalili ga qur'ani ya fada kaje ga ruwanka ta kwana uku ko kuma saboda haka ko riya ba duk wanda ka samu kaje kai wannan yana da dalilin sa cikin qur'ani idan ka yi shi saboda haka annabi zakariya abinda Allah ya ce mar kenan ya ambaci Allah sannan kuma ayi lazimi da safe ayi lazimi da yamma da muke yi musamman na cikin dariqa ashe ya nuna ga dalilin a cikin qur'ani har yanzu da Allah ya ce annabi zakariya alayhi salatu wassalam ya ambaci Allah ambato mai yawa duk da haka sai ce barkai safe da yamma kamar yadda za ce ma kai lazimin safe kai lazimin yamma ashe akwai dalilin sa qur'ani dama mun sani bolan mushawar ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fadi cewa ita dariqa dariqa mahadil fadli war ridwani ustisa bis sunnati wal furqani akwai dalilin yin dariqa a qur'ani akwai dalilin yin dariqa cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ga lazimi da wazifa ya fito ga rashin magana ya fito in halwa zaka yi ma ga dalilin halwa ya fito duk da mun sani ka'idoji na yin halwa suna nan da yawa sun kai wajen kusan 26 ka'idodin shiga halwa na ammatu tasawuf kenan akwai kuma wanda suke banta da dariƙar mutatijaniya wajen wadansu abubuwa guda shida wanda ba lokacin da zamu yi ta bayani su bane saboda lokaci to saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala yace maka to ka ambaci ubangijinka kayi shi kuma safe kayi shi kuma da yamma wannan shine wato alaman da ya nema wurin Allah tabaraka ta'ala to kamar da muka fadi cewa alhamdulillah waɗannan ayoyi suna ƙara nuna mana mu matsa wajen addu'a kwarai da gaske musamman ma irin halin da muke ciki halin matsin rayuwa da halin rashin tabbas in mutum ya tafi bai san me zai biyo baya ba da kuma halin da ake ciki na ba a san inda aka dosa ba duk wanda ya ce ma an san inda aka dosa to lalume muke Allah shi kadai ya san me muke ciki saboda duk abun da muka gani na matsalolin kullun kokari muke Allah ya kawo mana sauki amma karuwa suke to kaga ai matsala ce wacce ba san inda aka dosa ba sai dai Allah amma Allah shi kadai ne mai mafita idan an roki Allah Allah zai yayi shi mu dai ishara a waɗannan ayoyi wanda yake da shekara 120 ya roki Allah aiwa kuma Allah ya bashi aiwa sannan ya ishe mu ishara ita kanta Hannatu wacce ta aibi Annabi Isa wanda muka karanta jiya ita ma ta kai shekarun da an wuce tsammanin haihuwa amma ta roki Allah aihuwa saboda ganin tsuntsuwar da take bawa ƴaƴanta abinci tace Allah da yake bawa tsuntsuwa basira ta bawa ƴaƴanta abinci Allah zai iya bani aihuwa ita ma ta roki Allah Allah ya bata aihuwa ashe babu abin da ya gagari Allah idan ka roki Allah kaga shiru to shirun a wajenka ne ba wajen Allah bane shi Allah kul yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'ani duk wanda zai roki Allah Allah zai bashi ko duk duniyar nan zamu roki Allah Allah zai iya bamu duk abin da muke bukata ba tare da wani abu ya ragu a cikin mulkin sa ba to in ka roki Allah ka ji shiru cikin uku ko hudu akwai daya na farko in ma an ma jinkirin abin da kake nema ne saboda in an baka shi yanzu ba zai zama alheri ba ko kuma Allah ya canza ma ya baka wani abu wanda ba shi kane ba ba domin abin da za a baka ya fi ma abin da kake nema din alheri in ma Allah ya tare ma wata masifa da za ta tinkare ka wanda idan masifar ta zo ta same ka sai ka gwammace baka samu abin da kake nema ba a ce an tare ma wannan masifar in ma amma jinkiri ba za a baka abin anan ba sai an je lahira gaba daya in ma kuma gaba daya ka kaucewa hanyar roƙon Allah Allah ya kyale ka ba zai biya ma bukatar ba domin kai ne kake da matsala din amma in dai mutum bai kaucewa hanya ba duk abin da ya roki Allah Allah yake bayarwa don haka Allah ya mana ukuni astajib lakum ku roke ni in ba ku inji Allah saboda haka mu roki Allah da kyau Allah ya taimake mu muna fata Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a za mu tsaya anan saboda lokaci muna fata Allah ya muna jagora Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani wato muna alkhairi Allah ya biya mana dukkan damuwoyin mu Allah ya yi mana marasa lafiya mu gida da shi Allah ba su lafiya albarka mun da Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun ba da wata fa'ida ta suratu yasin wasu sun ta tambaya zan maimaita yau yasin ne ake kafa hudu bayan sallar asuba in an go karantawa za a yi yasin sau bakwai sannan a wuce da karatu idan an je zalika takdirul azizil alim a maimaita sau bakwai iya zalika takdirul azizil alim din idan an wuce idan ga ne salamun qawlan min rabbir rahim shi ma za a maimaita shi sau 12 idan an wuce aka je awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi khalqin awalam yara khalaqa as-samawati bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim sai a maimaita sau 12 sai a kara suratu yasin sai a karanta fatiha gaba daya sai a rufe da bismillahir rahmanir rahim duk wata buƙatar da kake rayu in kai wannan insha Allah da alfarman manzon Allah cikin karamin lokaci Allah zai biya maka buƙatar Allah ya biya maka buƙatar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق نازل لك بلا الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أحسن إلى الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين